amgalawan taron fadakar da kawunan jama'a kan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na kirkiro kasuwannin Afirka bai daya da ake kira African Continental Free Trade Area da zai bawa 'yan kasuwan Afirka damar gudanar da harkokin kasuwanci cikin sauki. An dai gudanar da wannan shirin ne a garin Maiduguri da ke jihar Borno, wanda kuma ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke makwabta da kasashen Afirka uku, tare da Nijar da Kamaru da Chadi. Wannan tawaga dai na ziyartar wasu jihohin kasar ne a yanzu hakan, don faɗakar da jama'a game da muhimmancin kafa irin wannan kasuwa. Amma Sadio Cheru Osakwe shi jagoranci wannan tawaga, ga ko abin da ke cewa.
It's a funding for our businesses to support Nigeria's export through the Northeast geopolitical zone into Central Africa, into East Africa.
Yace ana so a kaddamar da wannan shirin ne don taimaka kasuwan Najeriya wajen fitar da kayayyakin kasuwancinsu cikin sauki tun daga shirin arewa maso gabacin Najeriya zuwa kasashen Afirka ta yamma har ma da kasashen Afirka ta gabas da ma wasu kasashen Afirka da ke kewaye da Najeriya.
The Bank of Industry should be able to accelerate loans and financial support to micro, small and medium enterprises.
Yace a cikin bayanin bayan taron namu wanda dukkanin mu ka amince da shi shine cewa ya kamata bankunan masana'antu su samu garanci da gudumawa da kanana da matsalolin masana'antu.
Only 17% of African trade is with amongst Africans. The scandal is that Africans trade more with non-Africans.
Ambassador Sokwe ya ce kashi 17% ne kawai na kasashen 'yan kasuwan Afirka suke Afirka. Ai abin lalaci ne don mafi yawan kasashen Afirka suna kasuwanci ne da kasashen da ba na Afirka ba, kuma wannan tsohon yayi ne na kasuwancin kasashen Afirka na bai daya zai mai gurbinsa. Injiniya Awal Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar kananan masana'antu da matsakaita na Najeriya, wanda kuma an tambaye shi ko me yake sabo ganin cewa an da zai dama ana ci gaba da gudanar da irin waɗannan kasuwanci tsakanin Najeriya da sauran kasashen Afirka. Ga dai abin da ke cewa
sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani kasan gaba ɗaya ba. In ka lura ana yin manya-manyan kasuwanci amma har yanzu ba aiki ba jari wajen ƙananan 'yan kasuwa, babu abubuwan yi da yawa, har yanzu kuma ƙasar dogaro da fetur kawai take yi. Kuɗin fetur ne kawai yake shiga cikin ciki, sauran kuɗin suna tafiya ta bayan ta bayan goge.
Alhaji Audu Umar dai shine shugaban ƙungiyar nan da ake kira Borno Unity Forum, wanda su ma suka halarci wannan taro, wanda na tambaye shi ko ta wani hanya suke ganin za su amfana da wannan shirin. Ga dai abin da ke cewa
a mutayen da za mu amana to misali ka san fata a nan za a jiya siya Sudan ana shan wahala, amma a ce yanzu Canada certificate jewa za ka fita za ka je Sudan ka siya kaya kamar rini haka muna shan wahala akan mu tara ba mai siya, amma yanzu za mu kai mu siyar su kuma za su zo su siya karo ma haka, to wannan mun samu babban cin gaba.
Ga kuma yadda ta gudanar da mato Alhaji Arabi Ahmed Bello ke kallon wannan sabon tafiyar.
Da aka yi mana bayani kamar yadda muka fahimta, wato kamar yadda kasuwar Turai take, kasuwar tarayyar Turai yadda suke, to kamar haka ne ake so a yi a nan kuma a Afirka. To a gaskiya kamar yadda suka faɗa din muna gani kamar abun akwai ɗan alfalu, amma akwai sauran tambaya. Za mu yi tambaya mu san ta wane hanya wannan al'amari zai kusanci ƙaramin ɗan kasuwa, zai kusanci talaka. Domin duk abin da ake yi in ana yin shi ne saboda mutanen da suke sama ba na ƙasa bane ba, to babu riba kuma babu taimakawa a cikinsa.
Wannan tawaga dai har ma sun zarci hanyar Maiduguri zuwa garin Gamboro, hanyar da zai gangara har zuwa kasar Kamaru. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.